arderá.
Shri Var Pyar.
padale dani da mama da mama ga mama ga re mama re sa ga re sa ni re ga abhi ke kama ke kama re abhi ke kama
the morning sunlight through a foggy haze of gloom.